Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
Kai ka bani lafiya har ma da karfini nagode. Believe you drawn to come to earth, you come and died, you set me free. What manner of love is this? You love me tun daga farko har ma you call me your son. Gaskiya ne kan nagode. Yesu kai ne masoyi kuma kai ne sarki. Yesu ne kan nagode. Yana da dadi kuma yana da santsi ina sakar ma sai su ganni kaman ni na haukace abin da dadi gashi da zage kuma da santsi shi yasa ina ta doro har ma ina ta yanga ina ta salle murna da dangi da fas gaba kai maka saka ka sakar rawa sai ka taka oh domin kai na Yesu ne godiya ta bata ga Allah. Lafiyan jiki ni fa zance masa nagode. Numfashi kyauta ba da kuɗi ba.